je ta dawo sai an yi da kai baba ta ta dafa mun kai tai addu'a kuma sai mun kai
VIP shiga ta manya suit ga rawani na na sanya sun sha kuma sun koshi a wada olloshi on kun fasa kai gagoshi Allah ya raba mu da talauci sun sha kuma sun koshi a wada
She's on me. Got a yagurum money.